أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجا بركاته من الدافع صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. لو أن درسي نبو ما شاء الله تيجا من الدافع يومنا رانا لا ربا شرين دا شد دا بقوي دوات إن شعبان شرين دا بقوي hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 2443 wanda ya daidai da 30 ga watan mars miladiya ta 2022 wanda jiya muna cikin fasali da malam ya kawo mana akan salatul tarawih inda muka tsaya hadisin da malam ya kawo mana akan adadin raka'o'in ta wato ya kawo hadisin aisha da hadisin jabir akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin Ramadan hadisin Aisha a cikin Ramadan da kuma wani Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa akan raka'a 11 ba sai malam ya kawo mana gaba ta biyu a cikin nafs wato hadisin ko kuma ya kawo mata wani ya kawo mana wata ruwaya shaza wadda Yazid bin Hasifa yake cewa bi 20 raka'a wa hiya shaza li anna Muhammad bin Yusuf awsaq min Yazid wala yuqal li misl hadha زيادة السكة وهي مقبولة لأن زيادة السكة لا تكون فيها مخالفة وإنما فيها زيادة علم على ما رواه السكة الأول كما في فتح المغيث كما يكون زيادة يزيد لكتوى وأن زيادة شاذة سبب محمد بن يوسف وتوياه زمن توا من تتيق من يزيد بن خصيفة كما وأن زيادة فائر مدزا أكر بابج حكا كموت الرواية لعبد الرزاق cikin al-musannaf daga Dawud dan Qais daga wani shi daga Muhammad bin Yusuf al-Sa'ib bin Yazid yake cewa Umar lokacin da ya gama mutane wato a cikin masallaci su yi sallah ta tahajjudi cikin Ramadan wanda ya sa Ubay bin Ka'ab ya jagorance su da Tamimud Dari yace ya tabbatar da su akan raka'a 11 wanda hadisin ya gabata duka dai malam yana kawo mana wato riwayat ne akan wato hadisin kuma yana raddi akan wato wancan hadisin da yazo akan cewa idan aka kai aka 20 wannan riwaya ce wanda take shaza amma dai kamar yanda muka gani jiya abu wanda yake shine fita daga khilaf wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layli masna masna wato sallar dare bibiyu ce kenan kan bibiyu zakai idan kaji tsoron alfajir yake to sai kai sallah raka'a guda sai ta zama to ita ce wutirinka wallahu ta'ala a'la wa a'lam sai mana yace dalil abu na gaba shine makana kan nafsa kan hadisin yake cewa ruwaya dubriyu sahibul hadis lam yakun min rijali hadha sha'an kenan duka yana ma raddi ne akan wancan ruwayoyin da suka zo wato akan ya nuna maka cewa ruwayoyi ne wanda basu wancan na 11 sun yi zaman tawa sun yi inganta yace min ma sabaka ya tabayyana anna hadhihi ruwayat munkara fa qad khalafa tibriyu man huwa awsaq minhu walladhi yatma'innu ilayhi alqalb annaha min tasahihi min tasahifatihi صححها ال 11 ركعه وقد علمت انها كثير وقد علمت انه كثير التصحيح لذلك فهذه الروايه منكره مصححه فسقط الاحتجاج بها وثبت السنه والصحيحه المرويه في الموطا بسند صحيح عن محمد بن يوسف الانصاري فتنبه كان دكا بياني ني وندا جي يا غباتا ده كما بياني اكا ابن دي شاهي وتو علم حديثي يوم زمن تاشي فسري نغا وكينن inda malam yace yace zakatul fitr wato ita ce zakka ta kuddakai ko kace zakka kun kamar yanda ake kwai abu na warko malam yace hukumuha hukumcinta shine yace zakatul fitr fardu wato zakka kunu farilla ce li hadis ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullah dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min ramadan ala an-nas wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkakono ko zakkahu da kai wato ga mutane daga abin da ya shafi wato watan ramadan wali hadisi ibn abbas da kuma hadisin abdullahi dan abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wato zakkahu da kai kenan zakkahu da kai abinda take wajibi ne wadda ba'du ahli al-ilm annaha mansuha wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ai wannan zakkakono mansuha ce li hadisi qais bin sa'ad bin ubada saboda hadisin qais dan sa'ad dan ubada yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitr wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu yi wato sadaka ta zakkafud da kai qabla an tanzil az-zaka kahin zakata sabka falamma nazalat az-zaka lokacin da aka sabko da zakka lam ya amurna wa lam yanhana wa nahnu naf'al to annabi a lokacin bai hana mu ba kuma bai umarce mu ba kuma muka ci gaba da wato hudda zakkakono zakkahu da kai idan wasu malamai suke cewa wannan hadisin dalili ne akan cewa wai ba wajibi bace ba amma al-hafiz ibn hajar a cikin fatawul bari ya kawo musu raddi yake cewa bi anna fi isnadihi rawiyani majhulani wannan hadisin da aka kawo na qais wato a cikin isnadin shi akwai rawi guda biyu wanda ba a san su ba kenan akan wannan dalili ba zai zamanto ba a yi ihtijaji da wannan hadisin haka kuma yake cewa wa ala taqdir as-sihha fala dalil ala an-nasakh li ihtimal al-iktifa'i bil amr al-awwal li anna nuzul al-fard la yujib sukut al-fard al-akhar yake cewa kuma koda a ce wannan hadisin ya inganta to ba zai nuna ba cewa ya shahe wato wancan hadisin na zakkakono saboda ni saboda idan abu hadisi ya sabko na wajibi ya sabko bai nuna cewa wancan wajibin wanda yake na farko an sabke shi sai dalili ya zo ya ƙara nunawa cewa wancan an sabke shi imamu al-khattabi yake cewa wa hadha la yadullu ala zawali wujubiha wa zalika anna ziyada fi jins al-ibada la yujibu an-nasakh al-asl al-mazid alayhi ghayra anna mahall az-zakawat al-amwal wa mahall zakat al-fitr ar-riqab yake cewa imamu al-khattabi wannan hadisin wai ba yana nuna cewa an gusar da wajibcin zakkar hudda kai bane ba saboda mi ziyada ce aka zo akan jinsi na wata ibada kenan idan ziyada ta zo akan jinsi na ibada bai ya nuna cewa wajibcin shikenan wato ya gushi saboda sai dai karin wani wato ilimi ne akan wannan yace kuma ita zakkar ibada zakkar da ake yi ta hudda dukiya wannan tsarkaka ce akan dukiye amma kuma zakkar wato hudda kai ita kuma tsarkaka ce akan mutane kenan wanda wato suka yi azumi sai malamin yace abu na biyu kenan zakka hukuncin ta farilla ne wajibi ne mutum ya yi ta abu na biyu malamin yace tajibu zakatul fitr ala saghir ala saghir wato wannan zakkar ta hudda kai wanda ake badawa wajibi ce akan wanda yake saghir yaro wal kabir da babba wal zakar namiji wal unsa da mace wal hur da wanda yake yautacce wal abd min al muslimin da bawa daga cikin musulmai da hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamr aw sa'an min sha'irin ala al abd الحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلنت زكوه الدكاي واتو سائي غدا ندبينو متن زي بادا كو سائي غدا نا واتو شعير akan wa mutumin da yake bawa ne ko kuma wanda yake ba bawa ba ko kuma mutun namiji ko mace ko karami ko babba daga dukkan cikin musulmi wazaba kenan wannan zakata hudda kai wajibi ce akan dukkan musulmi babba ne karami ne mace ne namiji ne bawa ne ko kuma wanda ba bawa ba wajibi ne wato zakkar hudda kai akan shi wazaha ba'du adali lim wasu daga cikin malamai sun ta yakan cewa ila wujubiha ala al-abd al-kafir suka ce bawa ma wanda yake kahuri wajibi ne wato ya zamanto an hudda mashi suka kawo hadisi da hadisin abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisin laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr a bawa bai da wata sadaka sai sadaqatul fitr wa hadha al-hadith am wannan hadisin kuma am ne ga baki daya kenan habbawa wanda yake kafuri kenan su wasu malaman haka suka tahi wato akan dalilin cewa hatta da bawa idan kafuri ne ana iya hudda za a hudda mishi zakkar fidda kai amma hadisin abdullahi dan umar shine malamin yace wa hadisi ibn umar khas to shi hadisin ibn umar khas ne ya zo ne akan wato musulmi wa ma'lumun anna al-khas yaqtadi ala al-am kuma abu ne sananne wajen malaman usulul fiqh idan abu yazo ke bantacce yazo khas ne shi yake zamantowa ya zamanto ya wadata game da abin da ya shahi'a kenan hadisi abdullahi dan umar shine zai zama to ayin aiki da shi wa qala al akharun wasu malamai suka ce la tajibu illa ala sa'im li hadisi ibn abbas farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tahratan lis sa'im aw tuhratan lis sa'im min al laghwi wal rafas wa ta'matin lil masakin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkahu da kai wato yake cewa sarkaka ce ga wanda ya azumi na daga allaga daga wani mummunan zance ko kuma wasanni haka idan kai a cikin azumi ko kuma arrafas wasu abubuwa hira wanda bata dace ba kuma yace jin dadi ne da'imatun lil masakin kuma jin dadi ne ga wanda suke wato miskinai kenan wannan duka yana nuna mana cewa zakkahu da kai wajibi ce akan mutumin da yake wato mutum musulmi wanda yake bawa ne ko kuma hurri ne ko namiji ne ko mace ne ko yaro ne ko babba ne duka wannan wajibi ne a hudda mashi wato zakkar hudda kai an san zakkar hudda kai da ku zakatul fitr zakkar hudda ina ita ce da ake hudda karshen Ramadan zan mu gani wani lokaci ne ake hudda ta sai malam yace al-imam al-khattabi rahimahullah a cikin ma'alim as-sunan yana cewa wa hiya wajibatun ala kulli sa'im wato ita zakkar hudda kai wajibi ne akan dukkan wani mai azumi ghaniyun zijidda aw faqirun yajidha an qutihi idha kana wujubiha aw ghani aw faqirun yajidha an qutihi yake cewa zakkar hudda kai wajibi ne akan mutumin da yake mawadaci ne ko kuma mutumin da yake da talauci ne shi ma wajibi ne akan shi inda ya samu a cikin abincin shi abinda zai hudda kenan wajibi ne ya hudda idan kana wujubi hal illati tatahirun wa kullu sa'imin muhtajuna ilaiha fa idha ishtaraku fi illa ishtaraku fi wujub ce idan miskini da mawadaci duka sun gama akan wato azumi cewa wannan zakkar hudda kai da za a yi tsarkaka ce ga wanda yake azumi kenan zai zama to wajibcin ta dukkan su akan su yana nan ba a ce ba wannan dan talaka ne bai da wajibin ya saukan mishi a in talaka ne ma yana nan sai dai in bai samu ba abin da zai hudda amma in yana da abin hannun shi wanda zai iya huddawa kenan wajibcin ta yana nan wato ya hudda yayi hudda kai amma al-hafiz ibn hajar yake cewa bi anna dhikr at-tahir kharaja ala al-ghalib ambatan cewa taddan tsarkaka ne ya huta kamar akan abin da yake zalibi ko kuma abin da yafi yawa ma annaha tajibu amman la yadhnib ka mutahaqqiq as-salah aw man aslama qabla ghurubi ash-shams bil lahza yake cewa dinda cewa zakkar hudda kai tana zawwa ga mutumin da wato a dauka mutun ne bai zunubi tunda an ce tsarkake mai azumi ne take mutumin da ya zamanto yana ta neman gyara a cikin rayuwar shi kenan wannan ma tana san wajibi ko kuma mutumin da ya zo bai taba yin zunubi ba misali mutumin da ya musulunta yanzu a ce mutum yanzu ya musulunta kenan zai zamanto bai da zunubi to wannan shi ma zai zamanto zakkar hudda kai wato tana kanshi idan kuma a ce sai wanda yake da lahi kenan zai zamanto batta da kai batta saman kanshi amma wasu malamai suka tsaye kan cewa ila wujubiha alal janin haka wasu malamai suka tsaye cewa akan wanda yake jariri shi ma wajibi ne wato za a hudda mishi zakkar hudda kai wannan malikiya ke malikiya sun tsaye kan cewa hatta da jariri ana hudda mishi hudda kai wala na'lam fi dhalika dalilan malan yace amma bamu san ba wani dalili da yazo yake nuna cewa jariri ana hudda mishi zakkar hudda kai amma malikiya sun tsaye akan wannan wala wa huwa la yusamma saghira kuma shi jariri ba a ce ba yaro ne inda idan aka ce wani yaro ne kamar mai shekara nawa za a ce yaro ne shekara 2 ko 3 zuwa nan ana ce mishi yaro to a lokacin jariri ba a ce mishi ba yaro shi jariri to shine malamin yace ba bu san ba wani dalili da ya tayi kan cewa shi wanda yake jariri za a hudda mishi zakkar hudda kai amma dai malikiya suna hudda la'allai zamanto ihtiyatan ne malikiya suke hudda amma ba wajibi bane akan wanda yake jariri wallahu ta'ala a'la wa a'la abna uku malai yace asnafu zakatul fitr to da mi da cikin mi da menene za a ringa hudda zakkar hudda kai malai yace ta khuruj zakatul fitr sa'an min sha'ir ana huddawa cikin wato abin da yake sha'ir dukkan abu misali alkama ko kuma abu na mizaji muna zuwa kan hatsi dawa irin na zamanin mu a yanzu misali hatsi dawa ko shinkafa kenan wannan kenan ana hudda cikin misali alkama ko kuma a hudda sa'i guda na dabino misali in abincin waje dabino ne ana iya huddawa aw sa'in min aqd ko kuma cuku sa'i na cuku shi ma ana iya hudda ai akwai inda cuku ne suna da abin jinsa misali cuku kenan shi ma ana iya hudda aw sa'in min zabib ko kuma wato zabib menene zabib shine wato resin wanda ya zamanto ya bushe bushe nan shine ake cewa zabib aw salt ko kuma alkama wanda ba bare ta ba da consumption yace malam yace da hadisi Abi Sa'id al-Khudri saboda hadisin da yazo daga Abi Sa'id al-Khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kunna nakhruj zakat al-fitr sa'in min ta'amin aw sa'in min sha'irin aw sa'in min tamrin aw sa'in min aqtin aw sa'in min zait min zabib kenan duka wannan yazo yana nuna cewa wato Abi Sa'id al-Khudri yake cewa sun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna hudda sa'i guda na abinci ko kuma na alkama ko kuma na dabino ko kuma na cuku ko kuma na zabib kenan duka wannan suna hudda mishi wato zakat al-fitr a cikin shi haka kuma hadisin Abdullahi dan Umar yarda Allah tabbata gare shi yake cewa farada sadaqatul fitri sa'in min sha'irin aw sa'in min tamrin aw sa'an min salfin wato Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wato abin da ya shafi zakat hudda kai sa'i guda na alkama ko sa'i guda na dabino ko sa'i guda na wato alkama wadda take ba hudda komsanta ba kenan wannan duka abunda kenan yazo a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna huddawa malai yace wa gadi ikhtalafa fi tafsir lafzi ta'am alwarida fi hadith Abi Sa'id al-Khudri malamai sun samu sabani akan wato tafsirin lafazin abinci da yazo a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa faqila aka ce alhamqa aka ce alkalam alkama wasu malamai suka ce haka na wakila gairi zalika wasu kuma suka ce ba wani wannan ba kenan dai abinda ake nihi da abincin da ya zamanto galibi wato mutanen wajen kushi suke ci kenan sai ya zamanto a cikin shi ne zaku hudda wato wannan zakatul fitr kenan a ciki malam yace wallazi tatma'inna ilayhi an-nafs abinda wato rai take samun nutsuwa da shi shine mi na wuya goge da su nan ma ya goge لعل يزمن تو أنه عام يشتمل أو يشمل كل ما كيلا هكذا لعل يزمن تو أكن تند نسخة تلك تقوي كنا يزمن تو عام كباكي يا أبندي كنا أبنتي دكا أبندي يزمن تو ينا جمي وا أكن دكا أبندا أكي أوان شيء نا أبنتي من الطعام كالحمطة كوكما أبندي شاهي على كما ولا أصناف المذكورة آنفا دكما وندا أك أمبتا واتو نن أتكلم حديث أبي سعيد الخدري كنا والدقيق دكما واتو غاري إذا مثال أميرة أبنتي غاري كوكما والسويق كو yake ko kuma wanda aka kwaba yace wa kullu zalika fa'ala zamanan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan an yi shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam li hadisi ibn abbas saboda hadisin dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nu'addi zakat ramadan sa'an min ta'amin an saghirin wa kabirin wa hurrin wa mamlukin man adda salatan قبل منه احسبه قال من ادى دقيقا قبل منه ومن ادى سويقا قبل منه وتو حديث عبد الله بن عباس yake cewa an umurce mu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama na mu bada zakka wato ramadan zakafu da kai sai gudana abinci akan yaro babba wato bawa ne ko kuma mutum wanda yake hurr ne a ga dukkan mutumin da ya bada alkama wanda take mai komso an karba haka kuma wanda ya bada gari shi ma an karba wanda ya bada gari wanda yake akwati shi ma an karba haka kuma hadisi na gaba daga Abdullahi dan Abbas yake cewa sadaqatul ramadan sa'un min ta'am wato zakatu da ko hudda kai sa'i ne guda na abinci man ja'a bi burrin qubila minhu duk wanda yazo da wata alkama an karba mishi man ja'a bi sha'irin shi ma qubila minhu man ja'a bi tamrin shi ma qubila minhu man ja'a bi salatin qubila منه ومن جاء بزبيب قبل منه احسبه قال من جاء بسويق قبل منه kenan duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi duka an karbi dukkan mutum abin da ya kawo na irin wannan abincin gabaki daya malam yace ammal ahadith allati tanfi wujud alhamqa aw anna muawiya radiyallahu anha aw anna muawiya radiyallahu anhu ra'a ikhraja mudiyin min samra الشام وأنها تعدل ساء فيحمل ذلك على ندارتها وكسرة الأصناف الباقية وكونها الغالب على طعامه abin da ake rawaitawa cewa wai alkama batta yiwa a hudda wato zakatu da kai da ita ake rawaitawa daga Muawiya lokacin da ya zamanto mutanen Sham an sun kawo menene an karban musu yake cewa wannan yana komawa ne kan makhrajul ghalib kenan ya koma akan abinda mutane suke cin abincin su da shi abinda ya zamanto abincinku ne a waje shine abincinku a waje kenan shine ya kamata ya zamanto ka hudda zakkahu da kai da shi misali be kai ya zamanto abincin da buku ci a wajen sai zamanto ku kai ma mutun zakkahu da kai cikin shi kidan kaga shi ma tana yawa ba zai yi ba wani abu da shi shi kuma yana daga cikin hikimarta wato taimaka ma ala Allah wanda be da ya zamanto ya samu ranar idi shi ma ya samu abin da zai yi abinci yana daga cikin hikima kene shine ya kawo mana wannan wayu ayyida hadal ma'ana qaul abi sa'id al-khudri yake cewa yana karfafa wannan ma'ana fada abi sa'id al-khudri yake cewa wa kana ta'amuna ash-sha'ir waz-zayt wal-aqt wat-tamr yake cewa lokacin ya kasance abincin mu wato alkama ce da zabib da kuma abin da ya shafi ciku da kuma abin da ya shafi dabino kenan wannan shine abincin sa a lokacin kenan a lokacin mu ne yanzu kuma mun ma abincin mu wato shine zamu hudda zakatul fitr a cikin shi malai yace wa yaqta'a jahizatul mukhalafa ma ya'ti fi bayan miqdaruha min al ahadith al sahiha al sariha bi wujud al hinta aw hinta wa anna mudinan minha ta'jilu sa'an li yu'lam al muslimin alladhi yaqdiru ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haqq qadarihim anna ra'ay muawiya lam yakun ijtihadan rawahu aw ra'ahu bal yastanidu ilayhi hadith marfu ila sadiq al masduq sallallahu alayhi wa sallam kina malai yake cewa abinda zai rabe mana dukkan wannan a ce abinci kaza ba yayi ba ko abinci kaza ba yayi ba a'a hadisin da zai zo mana akan gurgurdan wato shi zakar hudda kai menene ake huddawa gurgurdan iya miqdarin abinda ake huddawa kenan shi zai rabe mana saboda hadisan da aka danganta su zuwa ga as-sadiqul masduq annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan malai ya kawo mana rabi'an abuna hudu yake cewa yukhrijuha almuslim sa'an min ta'amin min al-asnaf al-anifa al-dhikr anifatu dhikr wa qad ikhtalafa fi hinta fa qila nisfu sa'in wa huwa al-arja wal asah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam addu sa'an min burrin aw qamhin bayna ithnayn aw sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw kulli hurrin wa 'abdin wa saghirin wa kabirin mana yake cewa wannan zakka hudda kai ana hudda ta ne wato ga kowane musulmi sa'i guda idan aka ce sa'i guda shine kaman tiyata mu zai yanzu ai bata kai ba sa'i da kadan ne kadan tayan kara kadan zai ta zamanto sa'i sa'i guda shine mudduna muddu hudu shi yake zamantawa sa'i guda kenan wannan na cikin abubuwan da aka ambata gabaki daya kenan cikin su wato mutun zai yi amma hinqa sirabin sa'i mutun zai bada rabin sa'i zai bada shine mafi rajihi a wajen malamai za a hudda a gaba ko kuma ka bada sa'i na dabino ko kuma na wato sha'ir ko kuma na abin da ya shahi wato ciku kenan abincin wajen ku shine malai yace wa sa'ar mu'tabar huwa sa'u ahli al-Madina sa'in da ake amfani da shi ake dauka a auna da shi shine sa'i na mutanen Madina da hadisi Abdullah ibn Umar daga hadisi Abdullah ibn Umar ya dalal tabbata a gare shi yake cewa al-wazn wazn ahli al-Madina wato abin da ya shahi wazan sikeli ahli makka abin da ya sai sikeli wanda ake daidaitawa da shi ya zamanto an hudda shine sikeli na mutanen makka amma mikyal ahli madina in kuma awo ne zai kenan wanda yake daidai da shi shine wato na mutanen madina kenan shi yasa in lokacin karshen azumi zaka ga mutane inda basu da wannan muddun zaka gani ana zuwa ana ara wannan sa ara wannan sa ara da aunawa ana hukuntawa sai mana yace amman yu'addiha ar-rajul to wane ne wato zai dawa da waye za a hudda ma wannan zakatul fitr can ya kawo mana su a hadisi sai nan ya kara maimaito ma yace yukhrijuha al-muslim an nafsihi mutum muslimi zai hudda ma karan kanshi wannan zakafin da kai wa kullu man yamnuhu min sadirin wa kabirin wa zakarin wa unsa wa hulin wa abdin li hadisi ibn umar radiyallahu anhu da dukkan wanda mutum yake daukan dawainiyar shi dukkan mutumin da yake kalkashin ka kai kake daukan dawainiyar shi yaro ne ko babba ne namiji ne ko mace ne bawa ne ko kuma wanda ya ba bawa ba duka sai zakka hudda musu wato wannan zakai saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci wato wannan sadaka ta fadda kai ga mutumin da yake wato sagir ko kabir ko hur ko abd dukkan wanda ya zamanto yana karkashin ka kenan dukkan wanda yake karkashin ka wato zakka hudda mishi wannan zakatul fitr sai ma nan yace jihatu ifrajika to idan aka hudda kuma ina za a kai ta idan aka hudda zakatul fitr zakka hudda kai ina za a kai ta malan yace wala tulfa illa lil mustaqiha wa hum al masakin ba a ba ma kowa wannan zakkahu da kai sai wanda suka cancante ta sune kuma miskinai da hadisi ibn Abbas saboda hadisin Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tahratun lisa'in min lagwi wa rafsin wa ta'imatin lil masakin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkahu da kai na daga abinda ta shahi wato sarkaka ce ga wanda yake da wanda ya azumi na wato lagawu ko kuma mummunan zance ko kuma yace kuma wato jin dadi ne na wato miskinai haza makhtaru shaykhul islam wannan shine shaykhul islam ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa ya zabi wannan kuma haka talmizin shi ibn al-qayyim a cikin kitabihi wato zadul ma'ad amma wasu malamai sun ta yakan cewa annaha tusrafu lil asnaf al-thamani za raba ta ne ga wannan mutane guda takwas wanda ake ba su zakatun cikin suratul tauba wa haza mimma la dalila alai amma wannan malamin yace babu dalili wato akan wannan wa qad raddahu shaykhul islam fi masdari al-mazkur al-anifa amma shaykhul islam kuma yayi raddi akan wannan magana cewa babu dalili wato akan shi malamin yace faraji'uhu fa innahu muhimmun jiddan ka koma can zaka samu wannan saboda muhimmi ne jiddan wa min as-sunnah yana daga cikin sunna an yakuna laha man tujma indahu yana daga cikin sunna wannan zakkahu da kai a samu wato shugaba ya sanya wani wanda za a ringa kai mishi wannan zakkahu da kai ana ba miskinai kamar yadda yake a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam faqad wakkala annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta abu huraira da Allah ta tabbata a gare shi lokacin da ai a lokacin ne cikin hadisi wanda ya shaki shedani ko ai ya karanta da shi ayatul kursi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi gadin wato zakka shedan yazo yana dauka wata ranar ya shake shi sai ya koya mishi ayatul kursi yake ce mishi idan ka karanta wannan to shedan ba ya zo ba wajenka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh nan ya gayi maka gaskiya amma makaryaci ne kuma kinan hadisin wannan shine yake nuna cewa zakkahu da kai a samu wani wanda shi ake kai ma wato yana rarraba ma miskinai kuma irin mu a yanzu an kai ma wani sai dai zamanto tashi ta kanshi Allahu nabisa'a kinan wa kad kana ibn umar radiyallahu anhu yu'tiha lil ladhi yuqbilunaha wa hum al ummal alladhina yansibuhum al imam li jam'iha wa dhalika qabla al fitr bi yawmin aw yawmin haka abdullahi dan umar yadda Allah ya tabbata a gare shi ya kasance yana bada zakkau wannan ga wanda aka wakilta wato su ringa amsa kuma kenan wanda limami ko kuma shugaba ya wakilta su ringa amsa wannan zakkai abdullahi dan umar shi ma yana bada ta kuma zalika qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn haka shi kuma lokacin hud bada ta kahin wato ayi sallah da rana biyu ko kuma wato rana guda kenan irin 27 misali haka kenan kana iya ka fara bada zakkahu da kanka kamar inda hadisi ne wato ya kawo mana yace akhrajahu ibn khuzaimah ya rawaito shi min tariqi abdul waris ana ayyub qultu mata kana ibn umar yuti hasa yaushe ne ibn umar yake hudda zakkai wannan yace idza qa'ada al alim idan au huddu wato al ummat sun mutu ana karba wanda aka wakilta kai musu zakkahu da kai sun mutu ibn umar a lokacin yake badawa kenan qabla al fitr bi yawmin aw yawmayn kenan ka hin ayi sallah da rana ko kuma rana biyu waqtuha yaushe ne lokacin da ake hudda zakkahu da kai malam yace to addi qabla khurujin nasi ila salatil eid ana bada zakkahu da kai ne ka hin mutane su tayi masallaci wala taju wala yajuzu ta'khiruha an salat bai halatta mutun ya jinkirta wannan zakkai wato zuwa ga sai an dawo daga sallah aw taqdimuha illa bi yawmin aw yawmayn ko kuma ya zamanto ya bada ta tun da wuri sai dai da kwana biyu ya rage ayi sallah ko kwana guda misali kai ka tashi tun 20 ga wata ko kuma tun ka ramadan yana farawa kai ka bada zakkafa da kai wannan bai yi ba abinda yake hin ramadan ya kusa kariya da sura kwana biyu ko kwana daya kina wannan lokacin kana iya ka bada wato zakkahu da kai ka lima warada min fi'il ibn umar saboda abinda yazo daga wato abdullahi dan umar kuma wallahi kawo ma kaida yace alal qaida rawil hadis adra bi ma'na riwayati wanda ya rawaito hadisi shi yafi sanin abinda ya faru ya rawaito shi fa in ta'akharta an salati fa in ta'akharat an salati kanat sadaqatan min as-sadaqat idan baka bada ba zakkahu da kai har aka je aka yi idi aka dawo to wannan kawai sadaka ce ka bada ba waccan zakka bace ba ta koma sadaka idan lokacin da ake bada ta kahin wato a tahi idi kenan kana iya kahin kwana biyu ko kuma kwana daya ko kuma kahin a dai idi ka bada wannan wato sadaka saboda hadisin Abdullahi dan Abbas da Allah ta tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula dukkan mutumin da ya bada zakat wanda kai kafin sallah to wannan zakace wanda an karbe ta wa man addaha ba'da salah duk wanda ya bada ta kuma bayan sallah an yi idi fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wannan to sadaka ce kawai daga cikin sadaka kinan lokacin ta shine kahin a tahi idi kana iya bada ka hin ayi idi da kwana ɗaya ko kuma kwana biyu wannan shi ma wato fursa ce mutum yana iya bada malam yace hikmatuha yana daga cikin hikima wato ita zakatul fitr shine faradaha shari'ul hakim tatahiran lis-sa'imina min al-lahwi war-rafs wa ta'imatan lil-masakin wato Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wannan zakata fadda kai don ta tsarkake wato masu azumi na daga abin da ya shahi wato al-lagu da kuma al-rafas mummuni ya yace canzance da kuma ta'imatul lil masakin kuma jin dadi ne wato game da abin da ya shahi miskinai tughnihim fi zalika al-yawm da zaman to ta wadace su wato a wannan rana za a tashi mutum da Allah wannan talaka ne bai da wadata bai da abincin da zai ci a ranar idi to idan ka kai mishi wannan kenan ya samu abincin wato da zai samu a wannan ranar saboda hadisin Abdullahi dan Umar dan Abbas wanda ya zamanto ya gabata kenan a gurguje wannan shine abin da malam ya kawo mana akan abin da ya shahi zakatul fitr kenan zakat hudda kai ana ba wadata akan dukkan wani mutum musulmi bawa ne namiji ne mace ne mace ce karami ne babba ne kowa wannan sai an hudda mishi zakatul fitr idan ramadan ya zo malamai suka ce jariri fa malikiya sun ta suka cewa hadda jariri amma dai a magana ta wanda ta hirin shi banda jariri saboda shi yake cikin sage amma kuma mutane suna hudda mishi shi ma ihtiyatan saboda wato ihtiyaban kenan wannan shine abin da ya shahi zakkar hudda kai kuma za a hudda ta kahin wato a sabko daga idi idan aka sabko daga idi ka bada ta wannan ba ta yi wa sadaka ce kawai ka bada kuma ta kuce ka sai fasali na gaba malam yace ahadisun da'ifa tuntashiru fi shahri ramadan wasu hadisai wanda suke masu rauni wanda sun zamanto sun yadu a cikin watan ramadan malam yace ra'ayna an nalhiqa hadha al-fasl fi kitabina lima lahu min ahammiyati la takhfa tahdhiruha lin-nas wa izharan lil-haqq fa naqul yace mun gani wato mu gama wato abin da ya shahi wato wannan littafin namu da wannan fasali na karshe saboda irin muhimmancin shi da kuma tsoratar da mutane akan wato kada ya zamanto ana nashar hadisi wanda suke da'ifai da kuma wato bayyana gaskiya yake cewa inna Allah ta'ala qad qayyada li sunnati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hamalatan hududan wato lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu wasu wanda za su ringa dakanta wanda su ringa dokon yin sunna wanda amintattu ne kamar yanda malamai suke cewa wato mala'iku sune hurrasus sama wa ahlul hadisi hum hurrasul ard wato mala'iku sune wanda suke masu gadin sama a ƙasa kuma wanda suke gadin ƙasa sune malaman hadisi saboda su suke tantancewa suke kiyaye wato abin da ya shahi wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan malam yake cewa Allah ya tabbatar ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wato ɗan dako wanda suke amintattu suke kore mata dukkan wasu tahrif dukkan wani abu wani yazo ya ce ya canza hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah ya tabbatar da mazaje wanda suke kore wannan haka kuma dukkan wani wanda zai zo ya kawo wani ta'awil al-ghalin ta'awili wanda zai kawo wanda su zo sun zurfafa sun yi guluyi akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo masu kare ta wa yakshifuna minha tazyifuz za'ifin haka kuma ya Allah subhanahu wataala ya kawo wannan masu dakon sunna suna bayyana dukkan wasu abubuwa wanda mutum zai kawo wanda yake jabune wato a cikin sunna to zasu zo su bayyana ya zamanto wadihi ya bayyana ga mutane abin da yake gaskiya malam yace laqad shaba sunnatu nabawiyya abra al-qurun as-salifa shawa'ibun katira min da'if aw makdhub aw muftara aw nahwu dhalika mimma bayyana a'immatuna as-sabiquna wa ulama'una as-salifun atamma bayan wa ahsana tarwi wace sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwa a koruni wanda karni wanda suka gabata da yawa abubuwa sun zo sun shame ta datti ya zo mata na abin da yake raunin na hadisi a gawo ko kuma hadisi na ƙarya ko kuma hadisi na kirkire ko kuma makamancin haka a zo a yaba ma sunna amma malamai wato wanda suke as-sabiqun sun zo sun bayyana cewa wannan abin da aka kawo na sunna ga sahihi ga wanda yake da'ifi sun yi bayani wanda yake bayani wadahi والنازل اليوم في الدنيا في الدنيا الكتبة والوعاظ يرى أنهم إلا من رحم الله لم يعبروا هذه القضية الجلية أدنى الاهتمام malai yace mutumin da zai duba a yanzu a duniyar da muke ciki duniyar rubutu da kuma duniyar wa'azi sai dai wato wanda Allah subhanahu wataala yayi mishi rahama amma zai gani didda yanda ke da kai imkaniya didda yanda ke da kai abubuwa na bahasi didda yanda ke da kai littattafai zaka gani ana rubuta hadisai wanda suke na da'ifai ana yadawa ana kawo hadisai a cikin wa'azi a kawo hadisai wanda suke raunana wasu hadisan ƙarya ce aka danganta ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai wanda Allah subhanahu wataala yayi mishi wato rahama shine malai yace ala ragmi tawfiril masadir al ilmiya al kafliya bi bayani sahihi wa kashf ad-dakhil yace ala ragmi cewa an samu wato litattafai da kuma masadir inda zaka samu hadisi sahihi ko da'ifi abubuwa komai ya zo sauki amma duk daga wannan wato zaka gani mutane suna rawaito abin da yake hadisi wato da'ifai ko kuma ana hujja da su malai yace walaysa fi niyyatina al-i'ab wato bi daga cikin wato niyyar mu ce sai mun game duka gabaki ɗaya mun kawo maka komai a cikin wannan littafin yace fi sharhi hadhihi al-masail akan wato sharhin wannan mas'aloli wa ma yatarattabu alaiha min asar sayyi'a ala al-ilm wa an-nas ma'an da kuma abin da yake cikin ta na wato hadisai wanda aka kawo wanda suke wanda raunana akan cikin ilimi da cikin mutane sun yaɗa gabaki ɗaya innama abinda yake sanaktasiru ala zikri ba'd al-amsila al-hadisiyya ad-dakhila allati ishtaharat bayna an-nas shahatan 'azima yace kawai zan a cikin wannan fasalin zan kawo mali wasu daga cikin hadisai wanda suke deja sun shigo wato cikin al-umma sun shahara kuma wato ana kawo su wannan hadisan hatta innaka la takara takra maqalan aw tasma wa'atan illa wa hadhihi al-ahadith ad-da'ifa lil-asaf shadida ta'khudhu minhu mahalla al-'alam yace da yawa ba zakka gushe ba kana jin wato wa'azi ko kuma ka karanta wata makala da aka rubuta face sai ka gani wannan hadisan wanda suke raunana ana kawo su kuma sun shahara ko kuma su ne ma a farko wanda ake istidlali da su malai yace fa amalan bi qawlihi zammi aiki ne da fada annabi sallallahu alaihi wa sallam ballighu anni walau aya wato kusannaku isar wato game da hadisai na da suka zo koda aya guda ce da kuma fada annabi sallallahu alaihi wa sallam addinun nasiha addini wa nasiha ne fa naqulu wa billahi at-tawfiq zamu fada wato Allah ya muke nema yayi mana tawfiqi innal ahadith ad-da'ifa allati intasharat bainan nasi ala mustawayatihim kafa wa kathiratun jiddan malai yace lalle hadisai wanda suke raunana wanda suka shahara a cikin mutane ne suna da yawa sosai akan mustawayat da yawa suna nan hadisan raunana kasiratun jiddan hatta innahum la yakaduna yadhkuruna sahih asse zamanto hadisai wanda suke sahihai ga sunan ba a dauka ai aiki da su sai dai a ringa dauko da dhaifai wanda kuma a cikin baban zaka ga akwai hadisi wanda yake sahihi ne da shi aka dauka da yahi ala kasratiha aidan kuma suna da yawa sosai wala yatafa auna an zikri dhaif basu zamantawa wato sun dauki wato hadisi sahihi sun yi aiki da shi sai dai su goma su dauko wannan da'ifan wa rahimallahu imamu abdullahi ibn mubarak allah subhanahu wataala yake kan abdullahi ibn mubarak yake cewa fi sahihil hadisi shughulun an saqimihi ai a cikin hadisi sahihi wato ya ishe mu mai aiki da shi game da mu dauki hadisi wanda yake da'ifi hadisi wanda yake marar lafiya bi ma'ana idan ya zamanto a hadisi kana da hadisi sahihi mi zaka ya saka je ka nemi hadisi da'ifi kenan shine fil hadisi sahih شغلا عن سقيمه فلن يكن هذا الامام قدوتنا فليكن هذا الامام قدوتنا قال يتي تو يا kamata wannan wato malamin ya zamanto shine kuduwar mu akan idan muka gani hadisi sahihi ko mu dauka mu bar hadisi da'ifi kada ya zamanto muna daukan hadisi da'ifi wato muna aiki da shi wal yakun al ilmu sahih al munfi sabilina ya zamanto kuma hadisi yake cewa ko ilimi wanda yake sahihi da tace shine wato hanyar mu min al ahadith al da'ifa allati yashtahar dhikruha bainan nas fi ramadan to malam zai fara ambata maka wasu daga cikin hadisai wanda suke zaumantawa da ifai ne kuma sun shahara wato da yawa wato a cikin mutane a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan kenan malam nan zai kawo mana su da takharijin su sosai amma sai dai zan mu wadatu da ambatan su ba sai mun kawo ba takharijin su saboda ganin yanda lokaci wato zai baya ishe mu ba hadisi na farko malam yake cewa law ya'lamu al-ibadu ma fi ramadan latamannat ummati an yakuna ramadan as-sana kulluha aw kulliha kuma innal janna latuzinu li ramadan min ra's al-hawli ila al-hawli wato wannan hadisi wai ake danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa law ya'lamu al-ibad ma fi ramadan latamannat ummati an yakuna ramadan as-sana kulluha wato da bayi Allah subhanahu wa ta'ala sun san wai abin da ke cikin watan Ramadan da sun yi gurin wato dukkan shekarar ta zaman to Ramadan ce yake kaga wannan hadisin daga jin shi ka san da'ifi ne wannan hadisi da'ifi ne bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ai annabi sallallahu alaihi an ce kawai kowace shekara Ramadan ne kaga ne laqad inna arsalnaka rahmatan lil alamin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anitum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim yana wannan hadisi bai inganta ba kuma wai a ciki innal janna latuzilu li ramadan min ra's al hawl ila al hawl al janna wato tana kawata a cikin wato watan ramadan daga farkon shekara har su to kaga wannan hadisi da yake a cikin hadisin hadisi ne mai tsawo a cikin shi akwai inda yake suke kawowa cewa ma min abidin yasum babu ɗaya daga cikin bawa da zai yi azumi a cikin watan Ramadan rana guda yayi azumi a cikin Ramadan sai an dalma mishi arme da wata mata a cikin aljanna wai duk ranar da kai azumi sai an dalma maka wata mata wai a cikin aljanna tana nan tana jira to duka wannan hadisai ne wanda suke da rifai bai raunana ne malam ya kawo mana takhrijin sa anan ya ce hadisin Ibn Khuzaimah da Ibn al-Jawzi a cikin kitabu mawdu'at sun guddo shi aka hadisi ne wanda yake wato mawdu'i malam ya kawo mana da sharhin shi gabaki daya ya ce a ciki akwai wato Jarir bin Abiyyub wanda shine tarjama Ibn Hajar fi Lisan al-Mizan wa qala mashhurun bid-da'f Ibn Hajar a cikin Lisan al-Mizan ya ce wannan ya shahara da da'ifi ne ya shahara wato da rauni shi shahara shi da ya a wajen raunin hadisi haka kuma wato wani daga cikin malamai ya ce kana yada wal hadisi ya kasance yana kirkira hadisai Imam al-Bukhari ya ce munkar al-hadis Imam an-Nasa'i ya ce maturuk Ibn al-Jawzi ya hukumta shi da mai kirkira hadisai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to duka wannan bayanan ba a karbi ba hadisin shi kina hadisi ne wanda yake mai rauni hadisi nabi a ciki yake cewa ya ayyuhan nas kada azallakum shahrun azim ya ku mutane wato Allah subhanahu wataala ya muku wato ruha da wani wata wanda yake mai girma shahrun fihi laylatun khairun min alf shahr wata ne wanda a cikin shi akwai wato wani dare yafi kwanaki wato wanda yake dubu alkhairi wannan ai aya ta nuna mana kenan ba sai ka dauki wannan hadisin da'ifi kai aiki da shi waccan aya ta wadace ka shi yasa ibn mubarak yake cewa lana fi sahih min alhadis shughlun an saqimihi kamar yanda muka gani yace ja'ala Allahu siyamuhu faridatan Allah subhanahu wataala ya sanya azumin wannan farilla ne wa qiyamul layli taqawwan da kuma ka tashi cikin dare tasawwi wato nafila man taqarraba fihi bi hasalatin min alkhairi dukkan mutumin da yayi wani aiki na alkhairi a cikin shi kamar adda alfarida fi ma siwa kamar wanda ya aikata wani abu ne na farilla a cikin wanda ba shi misali kenan in ka dauki wani mafhumi idan kai wani aikin alkhairi kenan kamar kai sallolinka ne gabaki daya ma to kaga wannan hadisi da yake ne bai inganta ba ba a ce ba kai Ramadan shikenan ba kai sallah ba ai bai ba yana hadisi ne wanda da'ifi wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa wasthuhu maghfira wa akhiruhu itqa minan nar da kuma wannan fadai shahrin ne jumla ce wanda take mai kyau amma dai raunin hadisin ya sa ba zai zama to ba an yi aiki an danganta ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi matsala a ce wannan hadisi da'ifi ne bai inganta ba daga annabi kace annabi ya ji kenan wannan shine ka kirkira ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato abinda bai ba wannan shi ma hadisi ne wato da'ifi hadisi na uku yace su mu tasihu wato ku yi azumi zaku wa samu lahiya zaku samu waraka ku samu lahiya kaga wannan shi ma hadisi ne da'ifi amma dai ma'anar shi idan ka duba zaka ga ai mai azumi idan kai azumi zaka samu wato abinda ya shahi wasu abubuwa na rayuwar saukin jikinka kamar yadda malaman likitoci wato sun bayyana da wannan haka kuma hadisi na hudu yake cewa man aftara yawman min ramadan min ghairi uzrin wala mardin lam yaqdihi sawmud dahr wa in samahu, dukkan mutumin da yayi wato ya dauki azumi ya karya azumi da gangam a cikin ramadan ko ya ki yin azumi, to ko ba wai bai da wani uzuri na rashin lafiya ko kuma wani abu, to ko da ko yayi azumin shekara wato azumin wanda ya karya ba zai iya wannan imishi ba, ba zai iya zamantawa ya mai mishi gurin. Kaga wannan shi ma hadisi ne wanda yake da mai rauni, hadisi ne da dafi bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda mun gan shi da ma wato a can. Kina wannan hadisi guda hudu shine malam ya kawo anan, kuma he yace wa ba'd a safa ta 113 yake cewa wa ba'd bayan haka fa hazihi arba'a hadisin da'afaha al-ulama wa wahaha al-a'imma wa ma'a zalika nasma'aha wa naqra'uha fi kulli yawmin min ayyam shahr al-mubarak al-khasa wa ghayrihi al-amma. To wannan hadisi duka guda hudu wanda suka kawo malamai sun rauna nasu sun zamanto sun wahama da wannan hadisin, kuma duk da cewa a kowane wuni zaka gani muna karanta su muna jin su ana hodi a cikin wannan wata na Ramadan da kuma wani shi, walaysa yakhfa anna ba'd hadhihi al-ahadith tahwi ma'ani as-sahiha, yace abu ne ba mai koyuwa ba cikin wannan hadisin da suka gabata akwai wato wanda ma'anoni wanda suke sun inganta, kamar misali can laylatul khairum min alf shahr, kaga wannan aya ma ta tabbatar da ita kenan, amma dai a danganta shi a ce hadisi ne to wannan shine bai inganta ba. Sabitatun fi shar'ina al-hadith kitaban wa sunna lakin hadha wahdahu la yasuhu lana an nansibuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma laysa bi sabitin an, kenan wannan ba shi ba yake nuna cewa mu danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, abinda bai inganta ba wato daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ce mun inganta shi kenan, wa bi khasatan walillahi alhamd, ce walillahi alhamd inna hadhihi al-umma min bayni al-umam kullaha ikhtasallahu subhanahu wa ta'ala bil isnad, wato Allah subhanahu wa ala wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadaice wanda Allah ya kadaita ta da abin da ya shafi isnadi, cewa idan kaji wani abu zaka ji an cewa gayi maka hadisuna malamai maka bata, Allah ya albarkaci wannan al'umma ta addini ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da mazaje wanda suka tace wannan addini tun daga sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zamanto wajen malamai malamai. Idan ka duba cikin ilimin jarh wa ta'dil zaka ga irin yanda malamai suka bazu suka nemi dole sai an tabbatar da wannan sunna, an tabbatar an kare ta, kuma wannan falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka gani an ce wani dukkan malamin da zaka zo kace mishi wani wani zai ce ma ai wani da rifi ne, ko kuma kaji wani an karanto mishi hadisi yace wannan hadisin bai inganta ba daga Annabi, saboda me? Saboda a cikin isnadin wannan wani da wani ba su gamu ba, ko kuma wani da wani kaza kenan, duka wannan Allah subhanahu wataala ne ya kawo ma wannan al'umma, wato shi yasa ta zamanto ake cewa ta ummatul isnad, wa bihi yu'rafu al-maqbul min al-madkhul, da shi ne ake karba ake sanin hadisi wanda yake karbabbe da kuma abin da yake wato kirkire ne an sani mishi, was sahih min al-qabih da ingantacce da kuma wanda yake mummuna, wa huwa ilmun daqiqun lil-ghaya, wato ilmi ne wanda yake daqiqi matuka wato sai dai ko cikin malamai ake samu. Yanzu ka duba irin ilmun ilal a cikin manyan malaman hadisi ma ba kowa bai san ilmin ilal, sai irin su Imam Bukhari, irin su Imam Nasa'i, dai ku daga ciki su Imam Tirmidhi, saboda ilmi ne mai wahala, ilmin ilal hadis ilmi ne mai wahala. Yace wala qad saddaka wa barra man sammahu mantiqul manqul wa mizan tashihul akhbar, wato ya gaskata wanda ya ambaci wannan cewa mantiqul manqul wato mantiki ne na hakaitawa ko kuma rawaitawa da kuma wani ma'auni ne na inganta wato abin da yake labari. Idan nan malam ya kawo mana karshen wannan fasali shi ma sai kuma khatima, malam yake cewa khatima razaqana Allah husnaha, Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da kyakkyawan karshe, yace ya ayyuhal akh, ya kai dan uwa al-haris ala ta'ati al-hayyul qayyum, mi wato kokari akan bin Allah subhanahu wataala wanda yake rayayye, hazihi sifat sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam bayna yadayka, wannan ita ce siffar azumin annabi sallallahu alaihi wasallama a gabanka a hannunka, wa hadihi fi sawmi ramadan la yakhfa alayka, da shirye shi a cikin wato azumin watan ramadan bai boyewa akan ka, fasari ila rihabil khairi multaziman, wato ka gaggauta zuwa ga farfajiya ta alkhairi, wasda'ka zamanto ka fasa ko ka kwankwara ko ka fasa kwai, bima ataka allah min alfahm tatam tamne ku daga ma da abinda Allah subhanahu wataala ya baka na fahimta, wato ta wannan abubuwa na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa katabahu taliba al-ilm an-nabawi salim al-hilali da kuma ali hasan ali abdul majid kenan wannan sune suka allafa wannan littafin kuma nan muka zo karshen wannan littafin da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wata'ala ya shafe shi daga cikin zakatun mu ya gafarta mana insha Allah kenan sai bayan ramadan sai mu ci gaba da littafin mu na umdatul ahkam insha Allah rana kenan ko wata alhamis kamar yanda yake gabata wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in